I'm just a boy standing in these shoes. Feel like every time I lose, all I can think of is you. You said, but true, you don't seem to know. I wish that life was like a TV show. I would just walk up and say, can you please say
just a girl who's been afraid to smile. Heard that love can take a while, but I know they go like he said, but true. Every day I dream a body made it so sweet. Wish he could just walk up and say, can you please say
da 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 da